Indundi.com. Hello, my set. Passion de Mike. Colombie. I say, hey, I got something in my heart which I cannot explain. Na huye na mushka nugambere dukura dukura dan dukura. She's so beautiful. Umutimura simba simba shaka kumwegera. She drive me crazy. That's all I can say. Na boba na mwegera. Happy when it chara. And then I say hi. I say hi to you. Umutimura simba simba shaka kumwegera. She drive me crazy. That's all I can say. Na boba na mwegera. Happy when it chara. And then I say hi. I say hi to you. Bite, bite, bite. Hello. Hello, hello, hello. After saying hi, damu basi sina, bega with kwa kute. Why are you so cute? And I get yona, and I get yona. And then she stood up, I'm headed in a basiwe. I'm hearing damu calling, when I woke up time. Who kept ka hunda kolinga, phone in a ringa ringa. Mazari taba, and I say hi to her. And then she stood up, I'm headed in a basiwe. I'm hearing damu calling, when I woke up time. Who kept ka hunda kolinga, phone in a ringa ringa. Mazari taba, and I say hi to her. Bite, bite, bite. Hello, 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 hello.
I don't flow. The message.
Listen, hey, listen, hey. Don't come inside. Hello, hello, oh. Hey, I say hot, yeah, hot.
Da 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 da